الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya bamu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tafsiratu fi Ulumil Qur'an, kamar wanda aka saba, inda a satin da ya gabata muka dakata da karatunmu harshen darasi na 12, inda muke cikin fasali na 7 ko kuma al-mabhasu sabi, mabincika ta 7, wadda tana bayani ne game da asbabun nuzul, sabubba ko mawari ko dalilai na saukar ayoyin al-Qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala, inda muka kawo ga gabar da shi malam yayi bayani dangane da fa'ida ta sanin mawarin saukar aya. Inda daga cikin sha'i na 26 muka yi wannan tattaunawa, muka kare ta a ƙarshen sha'i na 26 wanda yau kenan insha Allah za mu fara da harkun sha'i na 27. In za mu hada darasinmu da darasin da ya gabata, za mu lura da shi malam ya kawo mana bayani, ya kawo gaba ta farko a cikin wannan bayanin amfani ko fa'ida na sanin sababi ko mahwari na saukar ayoyi, cewa akwai abubuwa guda biyu. Na farko daga cikinsu, wannan yana taimaka ma mutum akan sanin mawarin saukar aya ya samu fahimtar ita aya, da kuma gusar da duk wani abu na rikici wanda yake ya bijiro ko yana bijirowa sai ya zama ya gushi, tunda ya san mina na an mawari na saukar ita aya. Za mu ga abubuwa guda biyu kenan, sanin taimako akan fahimtar aya da kuma gusar da duk wani abu wanda yake akwai ishkali a cikinsa game da aya, don ka san mawarin saukarta. Wanda al-Imam al-Wahidi ya rubuta littafi da ake ce ma Asbabun Nuzul, ya yi bayani cewa bayyuwa kasan tafsirin ayoyin Al-Qur'ani ba tare da sanin mawarin sabkar su ayoyin ba. Kenan idan kana son kasan fassarar ayoyin Al-Qur'ani, to akwai buƙatar kasan mawarin saukar su ayoyi. Wanda Ibn Taymiyya ma Allah shi mishi rahama ya yi bayani game da muhimmancin sanin mawarin saukar ayoyi, wanda yana taimakon mutum akan fahimtar aya ko ayoyi, saboda sanin mahari yana gadar da kai ilimi na sanin abinda ya faru. Inda kuma al-Imam Ibn Daqiq al-Aidi shi ma ya kawo nashi gudunmawa dabra da wannan, inda yake sanin sababin saukar aya hanya ce mai ƙarfi game da fahimtar ma'anar Al-Qur'ani. To insha Allah subhanahu wataala, inda za mu fara a darasinmu na 13 na yau, farkon sha'i na 27, inda malam yake cewa wa min amsilati hadhihi al-fa'ida, yana daga cikin misalin wannan fa'ida ta sanin mawarin saukar aya Al-Qur'ani ko ayoyin Al-Qur'ani, qauluhu ta'ala, fadin Allah madaukaki da yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وبنجي سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب الله سبحانه وتعالى shi yake da mallakar gabas kuma shi yake da mallakar yamma saboda haka ubangiji subhanahu wataala yace fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa thamma wajhullah nan ne fuskar Allah ma'ana duk inda kuke to kuna da damar fuskantar wannan wurin ku yi sallah inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai mayal waciyal falala ne kuma masani to sai malami yayi bayani cewa fa zahiru hadhihi al-aya abinda az-zahirin wannan ayar wanda aka karanta yanzu yufidu yana fa'idantar da anna lil insan cewa ya tabbata ga mutum ayyusalliya ila ayyati jiha yayi sallah ga duk jahar da yake ma'ana duk bangaren da kake kai sallah yuridu tawajjuha ilaiha yana nufin fuskanci ita wannan jaha din ma'ana bangaren da kake duk inda kake to ka fuskanci bangaren wala yajibu alaihi ka wala yajibu alaihi bai wajaba gare shi ba ayi tawajjaha na hawal Ka'aba ya zama ya fuskanci jahar Ka'aba sawa'un duk dai ne kana muqiman yana cikin halin zaman gida ne aw musafiran ko yana a halin tafiya walakin sai dai idza ulima idan aka san annal ayata ita wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yace walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim in an riga an san ita wannan aya nazalat fi nafilati safari ta sauko ne domin bayani da sallar nafila sallata nafila kuma a wajen tahiya aw fi man lam ya'rifil qibla ko kuma ga mutumin da ya samu kai ne a cikin wani hali bai san ina ne al qibla ba dama sharadina mutun ya huskanci al qibla idan zai salla tafarilla to ita kuma wannan aya ta sauko ne bayani game da sallan nafila kuma a wajen tahiya ko kuma bayani ga mutumin da bai san al-qibla ba wa salla bi ijtihadihi sai salla da ijtihadin sa ma'ana ya kokarta ya kyauta zaton cewa nan inda na huskanta nan ne jihar al-qibla to ya tabayyana anna zahir al-aya yana bayyana cewa abinda az-zahirin ita wagga aya gairu muradin ba shine abin nihi ba na cewa duk inda kake ka huskanci ko ina nan ne al-qibla Allah a'a ba ana ne game da sallar farilla ba wa innamal muradu kawai abin nufi anan shine at-takhfifu sauƙaƙawa fi salatin nafila a cikin sallar nafila alal musafiri da matahi. idan muka fahimci wa aya ba wai Allah subhanahu wataala ya ba mu dama ba cewa durin da kake in ka huskanta nan ne alqibla Allah a'a ko kuma inda ka sallah duk inda ka ga dama ka fuskanta a'a wannan abin ne kawai an sauƙaƙa ma matahi ko an yi sauki ga matafa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana wajen tahiya yana sallah saman taguwarsa duk inda ta fuskanta kenan idan kana wajen tahiya kana so kai sallan nafila wasu daga cikin malamai suna ganin in kana saman dabba za ka huskantar da dabbarka idan ka gane wurin da alqibla take sai kai kabbara sa'annan daga baya sai ka kyale dabbarka hay sumata wajjahat bihi duk inda ta huskanta da shi wanda yake saman ta to shikenan bale amma wannan ana magana game da nafila amma in sallah farilla ta yana daga cikin sharadin ingancin sallah ya zama ka huskanci alqibla matsawar kana iya gane alqibla walau ko koda da wasu kaya ne da aka tanada masu ganar da alqibla kamar irin wata na'urar da za ta iya nuna ma ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa ana yin amfani da ita ko kuma duk in baka gane ba sai ka yi amfani da kullowar rana saboda rana tana kullowa ne a gabas ko kuma in baka gane ba ka yi amfani da faduwar rana saboda rana ita kuma tana faduwa ne a yamma in ma duk wannan ya fassara wasu malamai suka ce wa bi su'ali ahli al-makan da tambayar mutanen wuri in wujidu in an same su Allah ya kai ka a wani wurin da kai baka gane ina ne alqibla ba kada ka yi amfani da ganewarka to mutanen da annan sai kai musu tambaya cewa do Allah ina ne alqibla shikenan da haka yanzu nan dai babban abin da mun ka fahimta shine ita wadda aya mawalin saukatta bayani ne game da sallan nafila ba akan sallar farilla ba qala zarkashi malam zarkashi yace fil burhani a cikin littafin sa da ake ce ma al burhanu fi ulumil qur'an yace fa inna law tarakna madlul al lafz yace to mu inda mun bar madlul na wannan lafazi ma'ana dalilin wannan lafazin da a ce mun bar shi wanda shine mawarin saukar aya laqatada da mun hukuntar da annal musalliya cewa shi mai sallah la yajibu alaihi istiqbalu alqibla semo hukumta cewa bai zama wajibi ba mai sallah ya huskanci alqibla idan ba mu dauki cewa ga dalilin saukar ayat gaba akan nafila safaran yana a wajen tahiya wala hadara ko yana wajen zaman gida wa huwa khilaful ijma'i kuma idan mun yi haka cewa bai zama wajibi ga matahi ba ya huskanci alqibla muka fahimci aya da aka sin abinda ta sauko to shi a sabani ga abinda malama suka yi ijma'i akan sa fala yufahamu ba a fahimtar muradal aya abinda wannan aya take nufi hatta yuulama har sai an san sababuha mina na amharin saukatta mutum idan ya karanta wannan aya ba zai iya fahimtar ta ba har sai ya san maharin saukatta to da ya san maharin saukowar wannan aya bayani ne game da ita sallah ta nafila
to yanzu zai fahimta kai tsaye wa wadhalika wannan kuwa annaha nazalat ita wagga aya ta sauko ne lamma sallan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yayi salla ala rahilatihi akan jagowarsa wa huwa alhali shi annabi qadimun yana mai dawowa min makka ila almadina ya dawo da makka zai koma madina sai kasance yana yin sallan nafila saman jagowarsa haisu tawajjahat bihi ni inda ta fuskanta da shi wannan ya nuna abin yake banci cewa a cikin sallan nafila ne sa'ulima sai aka san anna haza huwa almuradu wannan shine abin nihi wannan bai nuna cewa ba wajibi bane a fuskanci alqibla a cikin sallar farilla a halin zaman gida ko halin tayya a wannan abin da yake tabbatar mana da shi kawai shine sallar nafila ya halatta kai ta saman dabba duk inda dabbar ka ta fuskanta tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi haka to malam ya kara gaba yace wa min al-amthilati aidan akwai daga cikin misalai masu bayyana muna fa'ida na sanin mafarin saukar aya annahu stashkala ala muawiya yadda al'amari yake ya rikita ga shi muawiya ala urwa ko ala urwa ibn zubair ga urwa dan zubair radiyallahu anhuma Allah shi yarda da su ya rikitas gare shi ayyafhama fardiyata sa'i ya fahimci zaman sa'i farilla baina safa wal marwa tsakanin hawan dukin safa da dukin marwa inda mutum zai yi shudi bakwai min qaulihi daga fadin Allah ta'ala da yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah Allah ta'ala yace lalle hakika safa da marwa waɗannan duwatsu guda biyu da mai aikin haji yake yin sa'ayi a kansu min sha'airillah suna daga cikin alamomi na addinin Allah saboda haka faman hajja duk wanda yayi aikin haji faman hajjal baita duk wanda yayi aikin haji ya ziyarci ɗakin Allah awi itamara ko yayi umra fala junaha alaihi balaihi akansa ayyab tawafa bihima yayi tawafi akan su waɗannan duwatsu guda biyu wanda shi safa da marwa wannan hawan da mai aikin haji zai musu shudi na ɗaya shudi na biyu har zuwa shudi na bakwai yana daga cikin rukunna guda biyu na rukunna aikin haji wanda mun san cewa shi haji gaba ɗaya yana da rukuni hudu ne wanda in ba ka rasa guda daga cikin waɗannan rukunnan guda hudu ba hajjin ka yana nan lahiya lau inda saboda irin kasalar da muke da ita Allah zai hore mu mutun ya biya kujerar haji abinda ya shige ko ya wuce miliyan guda amma ya zamana bai da masaniya ga ma abinda afarillan hajjin nan guda hudu wanda in ka ɗebe harrama shine ihram sai wanga sa'i sai tawafi sannan kuma tsayuwar arfa waɗanga abubuwan guda hudu kawai su ne afarilla daga cikin aikin haji wanda in ka rasa ɗaya daga cikin su hajjin ka ba zai kammala ba amma wasu sauran in ka rasa iyaka zaka yanka dabba ne kai hadaya ko kuma in ka aikata wani laihin da za a cewa ka bayar da fidiya. To sai ya zamana shi bai fahimci karkashin wa ga aya ta inna safa wal marwata min sha'irillah, sai zan bai fahimci ana nuhin sa'i farilla na ba, tunda Allah ta'ala ya ce fala junaha alayya an yattawafa bihima wa zalika. Wannan kuwa annal ayata, saboda ita wagga aya da aka karanta nafatil junaha, ta kore laifi, wa nafil junahi kore laihi, la yadullu baya dalili alal fardiyya, saboda an ce duk wanda yayi dawafi ba laihi a kansa, to wannan ba yana dalili ne akan fardanci ba, kamar wada shi Urwa dan Zubair ya fahimta. Atta sa'ala khalatahu, da ya zamana bai gane ba, kuma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun bambanta da mu, saboda mutum zai zo ya ibada a yau bai gane ba, amma kuma ya ji nauyin tambaya. To tunda ya karanta aya Al-Qur'ani bai fahimci matsayin sa'ayi, ya gano cewa farilla na ba, to bari ya tambayi kaunar mahaifiyarsa, sai ya tambayi ummul mu'minin, uwar mu'mine Aisha radiyallahu anha, sai mata tambaya an dalika game da haka. Tunda shi bai fahimta ba, to yanzu yana nema a fahimtar da shi. Fa afhamathu, sai ta fahimtar da shi anna nafiyal junahi, cewa kore laihin gada an kai, cewa fala junaha alayhi an yattawafa bihima laysa nafiyan lil fardiyya, ba wai an kore laihi ne ba don zaman su farilla, inna ma huwa lafiyun, kawai wannan korewa da aka yi tana da ma'ana ne lima wa qara fi azhanil muslimin, saboda abin da yake yayi nauyi ga hankula ko ji na al'umman musulmi, yauma idhin a wannan rana ko a wannan lokacin, min at-taharruji, saboda suna ganin laifi na yin haka nan, suna ganin kunci wa ta'assumi, suna ganin laihi na cewa zunubi ne, min as-sa'i baina as-safa wal marwa. To su kuma misa suka gane haka na al'umman musulmi a wannan lokaci, li'annahu kana min amalil jahiliya, saboda yana daga cikin aiki na mutanen jahiliya, saboda mutanen jahiliya su ma suna yin tawafi, su ma suna yin sa'i, in sun zo madadin labbaika allahumma labbaika, sai su labbaika allahumma ya hubal, kaga mu kuma ba haka an ka hore mu da shi ba, labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da al'umma, amma su suna cewa labbaika allahumma ya hubal ko labbaika la sharika laka illa sharikan kana laka huwa wa ma malaka, kaga duwan ga na shirka na ko. To sai zamana al'umman musulmi, tunda gabanin zuwan musulunci ma ga mushrikai suna hawan ducin Safa, suna hawan ducin Marwa, suna zuwa suna dawowa, sai ga aya Al-Qur'ani ta zo cewa duk wanda yayi aikin hajji ko wanda yayi umra ba laifi ya yi tawafi a kan Safa da kuma Marwa. Sai sun ka fahimci cewa a tashi wanga sahabi ya fahimci cewa wannan ba farilla aka nihi ba, a laihin na aka kore su bar ganin laihi, kai ba ma haka ba rukuni na daga cikin rukunan aikin hajji ga baki daya. Sai ga ita uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda, fa afhamatu, sai ta fahimtar da shi anna nafiyal junahi, cewa kore laihin ga
laysa nafyan lil fardiyya, ba an kore zaman sufarilla bane, a'a inna ma huwa nafyun lima waqara fi adhanil muslimin, kawai an kore wani abu da yake yayi nauyi ga hankulan musulmi da kuma jinsu yawma idhin a wannan rana, min at-takharruj wa at-ta'assum, na ganin laifi da ganin kumci na yin wannan, min as-sa'i baina as-safa wal marwa, suna ganin laifi to ba laifi na ba, li'annahu kana min amal al-jahiliya, min sa suka ganin laifi dan yana aikin mutanen jahiliya, to yanzu an tabbatar musu ba aikin mutanen jahiliya na aka niyyar su yi ba, a'a yana ma daga cikin farilla na aikin haji, wannan laifin da suka gani in sun yi kamar na mutanen jahiliya na, to an kore wannan laifin. Da sai malami ya ce wa qadruya, hakika an yi ruwaya fi sababi, a cikin maharin hadha taharruji, wanga laifi da suke gani sababin ganin wanga laifi da suke yi, annahu kana ala safa sanamun, ya kasance akan dutsen Safa a lokacin jahiliya akwai wani irin katon gumki wanda yuqalu lahu, ana ce mai Insafu, haka suna ne, to suna ganin in sun taho yanzu kuma sun hau dutsen gana Safa kamar dai gumkin nan na koda yake babu gumkin, an share shi an gusar da shi, wa anil Marwa, haka kuma akan dutsen Marwa akwai sanamun wani irin katon gumki, yuqalu lahu, da ake ce mishi Na'ila, shi kuma haka aka kira ne, ɗayan Insafu, ɗayan gumkin Na'ila. To wa kana al-mushrikuna, mushrikai sun kasance, idza sa'u, idan suka zo suka yi sa'ayi, tamassahu bihima, sai su zo suna shawar su, kamar wadda yau in Allah ya nuha ya baka dama ka zo ka yi aikin haji, ana son ka zo ka shahi Hajarul Aswad ko ka sumbaci Hajarul Aswad, ko kuma in ma baka da dama sai ka nuna hannunka wajen Hajarul Aswad, sa'annan da baya ka tsotsa ga hannunka. To haka nan suke yi su a kafirai Quraishawa a lokacin jahiliya, to sai wannan ya sa kyama, sai kawo kyama ga al'umman musulmi, har inda shi Urwa ya zo ya tambayi kaunan mahaifiyarsa, ita ce uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yadda, ta ce a ba wani laifi, farilla na ma yin wannan aikin, maganar laifin da ake gani akwai to an kore shi, to miya mawari miya dalili wanda yasa suke ganin laifi, saboda da akan dutsen Safa akwai wani gumkin da ake ce mai Insafu, aka kuma akan dutsen Marwa akwai wani gumkin da ake ce ma Na'ila, wanda su mushrikai idan sun yi abinda suke yi na tawafi ko kewayo sai su zo suna shawarsu. Falamma zahara al-Islam, lokacin da musulunci ya bayyana, Allah ya karfafa addini, wa kusratil asnam, sai aka karye waɗannan gumaka, ga musulunci ya bayyana, Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an karye gumaka, to shikenan taharrajal muslimun, sai ga musulmi suna ganin kumcin ayyat tawafu bainahuma, nasu zo su yi tawafi tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa, lidalika, saboda abin gada ya kasance da akwai gumaka a samansu. Fanazalatil aya, sai wagga aya ta sauko, linafi hadhal haraj, saboda gusar da ganin wannan laifi da suke yi, in ma suna ganin laifi to ga aya ta zo ta share laifin, babu laifi, kamar an ce ba laifi, yana ma cikin farilla ta aikin haji yin sa'ayi Safa da Marwa, ka hau dutsen Marwa a Safa, shi za ka fara da shi, kai kabbara
har sau uku ka girmama Allah sa'annan ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sa'annan ka roki Allah alkhairin duniya da lahira sannan ka koma gangarawa zuwa ga dutsen Marwa zaka yi haka har sai kai shudi bakwai to sai malam yace alfa'idatu talitha fa'ida ta uku ta sanin mahwari na saukar aya alqur'ani ko ayoyin alqur'ani shine arafu tawahumi doke dimauta alhasri wanda yake takeice in ka san mi an mahwarin sauka aya sai zama dimauta da kake da ita takeitacce sai zama an riga an dauke maka ita qala al-imam ash-shafi'i malam al-imam ash-shafi'i Allah shi mishrama yace yana magana fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama Allah ta'ala yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul kace fada musu la ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba a cikin abinda aka yi mini aike muharraman wani abu da yake haramun a ce Allah ya haramta shi ala qa'imin yat'amuhu akan wani abincin da mai cin abinci zai ci a ce ga wani abinci kaza haramun na cin wannan abincin illa an yakuna maitatan sai ya zama mosai cin mosai mun san cewa haramun na Allah ya haramta a ci mosai sai in uzuri na darura ya kama wannan ana samu abin da yake haramun ne amma a dalilin darura sai ya zama ya halatta a ci kamar irin mosai kana cikin daji ka shiga kuncin wahala baka da abin da zaka ci ka zo ka iske dabba matatta sai ka dibi naman ka gasa ka ci ka koshi kai guzuri idan ka wadatu ka kai inda abinci yake sai ka hakara mai kai gina ka binne wanda ya saura amma wanda ka ci baka da laifi to shine Allah subhanahu wataala ya wada ma babban manzo cewa ka ce musu ni ban samu ba daga cikin abin da aka yi mini aike wani abu na abincin da yake an haramta ci ne illa an yakuna maitatan sai ya zama mosai aw daman masfuhan ko jini wanda aka zubar na yanka kenan yau di yadda aka sarrafa jini an soya shi an gyara shi di yadda yayi to mu musulmi bai halatta gare mu ci wannan jinin alama kinzirin ko nama alade fa inna rijson lalle hakika kazamta ne au fiskan ko fasikanci ne cin mosai ko cin jini ko cin naman alade o illa li ghairi llahi bih da aka daga murya aka kirayi wani Allah wajen yanka ita wannan dabba to nayi mun lura bayanin da Allah subhanahu wataala yayi a cikin wannan aya nan ba Allah ya ambaci ko wani irin abincin da an haramun gaba ɗaya ba a'a ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai samu ba cikin nauyin abin da aka ci abin da yake haramun don su ba haramta ma kansu abin da Allah ya halatta musu sai wa abin da yake musai ko jini na yanka ko kuma naman alade kusan kamar abubuwa guda uku kai aka ambata ne amma idan kana son ka san sauran abubuwa to kage kenan sai ka bibi ayoyin alqur'ani sai ka bibi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bayyana cewa abu kaza haramun na abu kaza haramun na amma nan kamar an ambaci abin ne Allah ya ambace shi jumla a dunkule me zai fassara muna ayoyin alqur'ani sannan da hadisan manzon Allah
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam yace innal kuffara, lalle hakika kafirai, lamma harramu ma ahallallah, lokacin da suka haramta ma kansu abinda Allah ta'ala ya halatta musu, wa ahallu ma harrama, suka halatta abinda Allah ya haramta, wa kanu, sun kasance alal mudadda, suna akan sabani, wal mahadda, da bijirewa, sun yi sabani sun bijire, da haka sai suka halatta ma kansu abinda Allah ya haramta, suka haramta ma kansu abinda Allah ya halatta. Wajatil aya, sai wannan aya ta zo wanda aka karanta mai bayani a da ya gabata cewa wajatil aya munaqidatan, sai wannan aya ta zo tana mai walwalewa, li gharadihim, ga manhasu, abinda an manhasu sai aya ta walwale shi, so halatta ma kansu abinda Allah ya haramta musu, so ainihi haramta ma kansu abinda Allah ya halatta musu, sai aya ta zo tana mai walwale wannan, fa ka annahu, kamar dai shi Allah ta'ala qala, yace la halala illa ma haramtumuhu, babu wani abu da yake halal kwace abin nan da kuka haramta ma kanku, abinda dama halal ne amma kuka haramta ma kanku shiya, wala harama, kuma babu abin da yake haramun, illa ma ahallaltumuhu, sai abinda kuka halatta shi amma kuma Allah ya haramta shi, nazilatan, sai ta wannan ayar ta zame ta sauka, manzilata, masaukin, mai yaqulu laka, wanda zai buɗe baki ya ce maka, la ta'kul al-yawma halawatan, yau kada ka sha alewa ko kada ka ci alewa, fa taqulu la, kai kuma sai ka buɗe bakinka kana mai maidan mishi amsa cewa la akul al-yawm, yau ni ba na ci illa halawatan, sai alawa, ni komai ban ci yau in ba alewa ba, cewa ai kakkaci kacce a kai komai baka ci in ba alewa ba, a gani ko, wal garadu, abinda abin yana shine al mudadda, shine sabani, kaga an yi sabani, ga abinda yace kai kuma ga abinda kai, so wannan kenan, shi ga abinda yace maka kai kuma ga abinda kai kai, wanda wannan ya nuna mana kenan ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi horo a kansa, su kuma ga inda nasu tunane da hankali yayi, sai an ka buga mana misalin da muna iya fahimta, lan nafya, ba wannan yana nuhin korewa ba, wal isbata, ko tabbatarwa, alal haqiqa, bisa ga haqiqa ne, fa ka annahu ta'ala, kamar dai shi Allah madaukakin sarki qala, yace la harama, babu wani abu wanda yake haramiya, ba wani abu da aka haramta, illa ma ahalaltumuhu, sai abinda ku kuka halatta shi, ba wani abu wanda yake haramun sai abinda kuna haratta ku kuka halatta shi, min Allah maita, na abinda yake musai, musai haramun na kun ka ce halal na, don haka kun ga haramun na kenan, waddam, waddami, da kuma jinin wanda yake haramun na kun ka ce halal na, don haka yana nan matsayin haram, wala milkindir, da naman olade wanda yake haramun na kun ka ce halal na, har yanzu yana nan matsayi ne na haramun, wama uhilla li ghairillahi, da abinda aka daga murya wajen yanke shi aka ambaci wani da ba Allah ba, walam yaqsud illa ma wara'ahu, sai zamana bai yi kuduri na halatta abinda yake bayan wannan ba, illa alqasdu, sai kawai nifi na isbatu tahrim, tabbatar da haramci, la isbatu lihilli, ba tabbatar da halacci ba, kenan aikin da suka yi ya zama aiki ne batacce, aiki ne lalatacce. Ga abinda Allah ya haramta suka ce halal ne, ga abinda Allah ya haramta suka ce halal ne. Wannan ya ce haramun ne sun ce halal ne, wannan ya ce halal ne sun ce haramun ne. Kaga da abinda Allah ya hadi ba su bi abinda Allah ta'ala ya ce ba, wanda kusan wannan kamar shine hali na Yahudawa wanda sun riga sun saba na kahuwa da kinji da kekashewa. Don abinda Allah ta'ala yayi umarni zaka same su masu fandarewa, masu bijirewa, ba masu yin da'a ba. To sai malami ya ce alfa'idatu rabi'a, fa'ida ta hudu daga cikin sanin mafarin saukar aya shine ma'rifatu ismi man nazalat bihi al-aya, sanin abinda aya ta sauko a kansa ko wanda aya ta sauko a kansa. Sanin wannan yana da muhimmanci, ayat ga ta sauko saboda wani, wannan yana da muhimmanci kwarai. Wa ta'inu al-mubhami, da bayyana abinda yake rufe fiha a cikin ayar. Atta la tashbiha bi ghairihi, hakkada ita ayar ta zo ya zama ta samu a ainihi an samu wani rikici daga abinda Allah ka nuyi a ce ba shina ba. Ba idan shtabaha bi ghairihi, idan ya zama ta yi kamancece ne ya da waninsa, to sai abin ya koma ituhimal bari'u, sai a tuhumci wanda yake lamu lahiya. Abinda a halal sai a dawo ana tuhumarsa, ko mutumin da ba shi ya da layi ba sai a dawo a tuhumce shi. Wa ufiya almudnibu, sai a yahewa wanda shi na an mai lehil. Misali zalika, sai malami ce to abinda an misalin wannan sanin cewa a ambaci wanda aya ta sauko a dalilin sa shine maruya, abinda aka yi ruwaya an ummil mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha, daga uwar mu'minai Aisha Allah shi kara mata yadda, annaha raddat, ita uwar mu'minai ta mai da martani, ta mai da raddi ala Marwan bin al-Hakam, daga Marwan dan Hakam, ina matuhima, lokacin da ya tuhumci akaha dan uwanta ita Aisha kaninta kenan, Abdurrahman ibn Abi Bakr, wanda shi Abdurrahman dan Abu Bakar ya zo wurin uwar mu'minai, Allah ya kara mata yadda, tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin halin rashin lahiya ta rasuwa. Sai ya zamana annabi yana kallon asawaki wanda a cikin bakin Abdurrahman. Sai uwar mu'mine ta gane cewa annabi wa asawakin ga yana so ne, sai ta ce mai ahuzuhu laka, in amso maka shi tunda ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa abaddahu basarahu, ya bude gani ne yana kallo. Sai annabi ya daga kai ne haka, anna'am, sai ta amso wannan asawakin, sai ta karya, sai dan tattauna, sai ta mika ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yasa ga bakinsa cikin bai da lahiya, tana rungume da shi tsakanin kassan gabanta da habatta. Yasa asawakin, sai take cewa ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi asawaki ba mai kyau da dai irin wannan asawakin, wanda ba da dadewa ba. Sai Allah ta'ala ya karbe rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ita uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda, tana mai da martani akan wanga kanin nata Abdurrahman dan Abu Bakar da aka yi masa wato tuhuma akan abinda ba da shi yake ba, sai an kalaka mishi bi anna alladhi nazala bihi qawluhu ta'ala. Sai Marwan ya ce to ai Abdurrahman dan Abu Bakar kanin Aisha Allah ya kara mata yadda, ai akai ne wagga ayat ta sauko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi qala liwalidayhi uff, wannan da yace ma uwaye ne mahaifi da mahaifiya tir lakuma tir da kuwa ata idanini kuna alƙawanta mini an okuraja cewa a sake tayar da ni bayan mutuwa ta wa qad halatin alqurun ala hali wasu karnunnuka na al'ummomi sun shuda min kabli gabani na sai zamana ya kawo tuhuma akan wanda ba akan shi ta sauka ba sai ita uwar mu'mine ta kare Abdurrahman kaninta ta mai da martani wanda dole ya an karanta ya an kawo nan sai an dakata don ya an ce kawai wau ma yastaghi sanillah to zai zama fassarar ta samu tisgaro amma ya an kawo wajen min qabli yanzu za a tayar da ni alhali ga al'ummomi nan da dama sun riga sun shuda gabani na wau ma su uwayen nashi yastaghi sanillah suna roƙon Allah suna neman istighasa wailaka amin suna cewa kai chonka kai chonka ka zama wato cikin waɗanda suke amintattu ma'ana ka dawo daga abin da kaka wadi wa qalat sai war mu'mine Allah shi kara mata yadda tace wallahi na rantse da Allah ma huwa bihi ba Abdurrahman aka nuyi da wagga ayat ba kaga kenan ni ita dama in ba mu mance ba bayuwa wani yace ga mafarin saukar aya in dai ba sahabin manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana da ilimi saboda su sahabban manzon Allah gaban su ayoyin suka sauka to ita Aisha Allah shi kara mata yadda ta san cewa wagga Aisha ba ga Abdurrahman dan Abubakar ta sauka ba don haka kenan yanzu da Urwatu yau hadi magana ga sai ga ta ta mai dan mai raddi cewa wallahi ma huwa bi ba shi aka niya da ita ba walau shi itu inda naso an kusammihi wanda aya ga ta sauka akai ne wallahi inda naso in ambace shi in ce wane na nasan maituhu da na ambace shi amma alhamdulillah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu matukar koyi na da biyayya ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ma zaka ga mai yawan lokuta sai yace missa aka kaza ma balu aqwam yaf'aluna kaza missa mutane kayin kaza bai cewa kai wane missa kai kaza saboda ya zama rufi asiri ko a ce inna fulan ko kana fulan wannan ya nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna koyi da shi annabi wajen rufa asiri don haka ai maza a ambaci sunan mutum ko a kama sunan mutum ko a bayyana shi ba wani abu ne mai hikima ba musamman in ya aikata kuskure da mutane sun ci sahabbai sun yi kuskure a sallah in ya waiwayo sai ce ma balu qaumin yafaluna kaza min sa mutane ka yin kaza cikin sallah ko min sa mutane ka aikata kaza kenan ba ambaci wani ba bale ya damu misali limami na bada sallah ya sallama ya kare ya huskanto mabiyanai ya ga wani yayi kuskure cikin sallah kawai da kare sallama sai ce kai wane sallar da kai kai kure da kaza da kaza sallan ma bata yi ba ta shiga sake yinta walau ko da shi wannan mai bi ne yayi mai da'a yayi amma dai ya tozarta shi alhali kuma shi abin da musulunci ka kira zuwa ga rufa asiri shi yasa uwar mu'mine tace wallahi inda naso in ambaci wanda aya ga ta sauka gare shi wallahi da na ambata ngani ko da haka kenan nan zamu fahimci wani abu na cewa akwai buƙatar mu zama masu ruha ma ƴan uwan masiri ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wanda duk ya sutura dan uwa ne musulmi sawa'un asirina na magana kan ruwa mashi sutura kai mishi gida kai mishi rabin da ya kamata haka eh ma sai Allah ya ruye maka asiri a duniya kuma ya ruye asiri a lahira lokaci ko to kuma insha Allah lokaci yayi kuma mun kawo daidai karshen wannan almabasus sabi' wanda insha Allah subhanahu wataala Allah ya nuna muna a sati na gaba za mu tashi a almabasus samin inda za mu shiga bayani game da yadda aka tara alqur'ani aka hada alqur'ani bayan da yana rubuce akan kiraga kamar hatu da bawa da duwatsu amma daga baya aka hada shi ya zama wuri guda Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe daya dassa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك